السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم ثلاثة goma sha daya ga watan Ramadan hijira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 1438 insha Allah ta'ala zamu ci gaba da karatu a cikin wannan masallaci kuma a wannan wata mai albarka mai alhurma wata Ramadan muna karatu cikin littafin Allah alqur'ani mai girma a wannan masallaci kuma muna karatu ne cikin suratu Tauba mun tsaya a karatun da ya gabata aya ta 2 cikin suratul Tauba zamu tashi aya ta 3 muna fatan Allah ya sa mu dace kafin nan tambayoyin da aka turo sune wannan na farko bayan yayi sallama da kuma fatan alkhairi yace tambayar sa ita ce yace mace ce take kuntatawa iyayenta duk abin da suka sa ta bata yi ba ta yi musu biyayya har ma wani lokacin tana musu tsawa kamar ita ce ta haife su to bayan ta yi aure kuma sai take kyautata wa mijinta duk abin da ya sa ta tana yi masa biyayya kuma an ce aljannan mace tana karkashin kafar mijinta to shin malam wannan mata meye hukuncin ta aba mamaki shi mai wannan tambaya bai san ko sirri tsakaninta da iyayenta ba ba mamaki duk abin da take musu suna mata addu'a Allah ya shirye ta bata tashi shiryewa ba sai bayan sun aurar da ita don haka sai ta zama tana biyayya ga mijinta kaga shikenan in Allah ya shiryar da ita Allah yana gafarta zanubin duk wanda ya saba masa in ya tuba ya dawo mutumin kware ba mamaki iyayen su sun yi mata addu'a suna addu'an Allah ya sa ta shiryu kai kuma kana gefe kana ta jin haushi har ka turo tambaya to Allah ya sa a dace ba mamaki iyayen ta ne suka mata addu'a ta shiryu ta dawo take biyayya ga mijinta ta zama matar kwarai take yin abin da ya kamata wallahi ta'ala ala duk wanda Allah ya shiryar da shi kada sai ana diddigo abun da ya gabata sai dai kawai Allah ya sa ya zama Allah ya yafe mutum shikenan wannan na gaba kuma bayan yayi sallama yayi addu'a ta alkhairi sannan yace a bayani akan hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi bai rubuta sallallahu alaihi wasallam ba yace kawai manzon Allah ya shiru bai kamata ba manzon Allah sai mutum rubuta sallallahu alaihi wasallam yake cewa wato a fassaran kenan yake cewa idan watan Ramadan ya zo ana daure shedanu to malam dukkanin su ake daurewa ko kuma wani sashi ne ake daurewa ko kuma dukan su ne irin masu buge yan adam su ma za a daure su sai masu fama da irin wannan rashin lafiyan sai su samu sauki sai bayan Ramadan ko kuma daure shedanu shine wajen jawo hankalin mutane su aikata aikin sharri ana daure shedanu don haka zaka ga da zalar Ramadan ya shigo ko zuwa aikin sharri da guraren aikin sharri din da damar yin ai sharrin yana karanta sosai sana'ayyukan alkhairi sukan budu sosai kamar yadda ce futihat abwabul janna وغلقت ابواب النار daga ayyukan shiga wuta suna karanci ayyukan alkhairi suna yawa a cikin ramadan sai gurin daidaikun mutane kuma koda daidaikun mutane ne zaka ga ana mamakin su sukan zama fitattu a gurin waɗanda suka san su don me don mutanen sun zama suna sune wakilan shaydan waɗanda suke zartar da abun da shaydanu suke yi abu ne a madadin shaydanu din shine zaka ga irin wayna abubuwa suke faruwa to amma misali wanda yake cikin ko rashin lafiya ko kuma wanda yake da ciwo na shaydanu wannan shi ba su ake magana ba sai an ce shaydanu umuman amma wanda yake da ciwo na rashin lafiya na shafan shaydan shi a kullum yana buƙatar magani don wai an ga mutun ya kamu ko wannan ciwon ya tashi a cikin ramadan ba ana nufin ba daure shaydanu bane an daure shaydanu wajen jan mutane zuwa ga aikin sharri amma wanda yake fama da rashin lafiya nasa ya riga zama rashin lafiya da kuma jarrabawa ga rayuwarsa za a iya ganin ko a cikin ramadan wanda yake fama da ciwo na shaydanu ko kuma wani abu makamancin haka suna nan tare da shi wani sa'i ko kuma lokaci bayan lokaci ko kuma gun ya same shi a cikin watan ramadan ba wai ba don ba daure shaydanu bane a wannan kuma ibtila'i ne a bangarensa sannan rashin lafiya ne a bangarensa amma harkan da ake nufi sufilati shayatin shine wajen jawo mutane zuwa ga aikin sharri zai zama to ya takaita saboda an daure shaydanu wannan shine wallahu ta'ala alam wannan bayan yayi sallama shi ma da fatan alkhairi yace me hukuncin mutumin da yaci kayan itatuwan makaranta kamar dabino mangoro da sauran kayan itatuwa wannan ya danganta da tsakaninsa da hukumar makaranta in ta yi dokan cewa haramun ne a ci to ya kamata ya yi taka tsantsan kar ya ci in kuma ta ce a bari ya nuna ne wannan shi ma duka hukumar makaranta ita ce take da abunan faɗi wanda yake iya zama abun da ta faɗa ɗin ya haramta abun ga mutum in ta ce ba a yadda ma kowa ya ci ba tunda ita ta dasa gurinta ne to in ta haramta wa mutane ci to ya kamata mutum kada ya sa idonsa akan wannan abu in kuma an ce halal ne shikenan wanda ya ci ya ci halal don haka za a in dai an ce kar a ci haramun ne to duk wanda ya ci a matsayin haramun din ne wato ya ci ba da izini ba wato ya keta dokan abunan masu shi duk abu wanda yake na wani ba bukatan ka taba kuma kai kwadayinsa amma an ce an bar shi kawai in mutum yana da bukata ya ci ko kuma ga wasu sharuda da mutum sai ya cika wannan sharuda din don ya ci duk wani abu wanda yake komin saukinsa in an ce ba a son a taba to ya kamata mutum ya taka tsantsan kare ya damu da wannan abu kare sa ransa akai wallahu ta'ala ala wannan kuma bayan ya yi sallama ya ce nakan ce a wani lokaci ya ce malam nakan ce a wani lokacin baya abuna a wani lokacin baya da ya wuce sama da shekara ina aikata aiki mara kyau yana aikata aiki mara kyau kamar yadda ya rubuta amma duk sanda ya aikata sai ya yi nadama har ya yi alkawari in ya ƙara aikatawa zai yi azumin kafara hada kafara ba zai azumin kafara rantsuwa haka duk bai hana shi dainawa ba ko kuma bai sa shi dainawa ba a wancan lokacin haka yayi ta fama amma a yanzu yace alhamdulillah ya daina wannan abun da jimawa to tambayar sa anan yace wai yaya zai rama azumin da yayi alƙawari don ba zai iya tuna sau nawa ya ƙara yin wato yayi ta yin alƙawarin ba sau nawa yayi bai sani nawa kuma yayi rantsuwa ba ko kuma in yayi istighfari ya wadatar ai alƙawari kai wa Allah zaka yi azumi kace ko rantsuwa saboda haka sai kai ta yi kana kamantawa kana ga kaman sau nawa shekara kaman nawa da sauransu suka yi wannan shine ababin saddu zariya malamai fuqaha suke fatawa da irin wa'innan hukunce-hukuncen amma gana a harama sallah ga wanda ya batta da gangan da sauransu duk zaka ga jumhurin malamai suna da fatawa kai tsaye da cewa a ga yanda abun ne yake amma ga wannan da irin makamantansa in an duba fatawa na wasu malamai fuqaha shine cewa sai ya kamanta ya ga yaushe ne don haka sai ya biya wa ina azumin mukadin wallahu ta'ala ala wannan bayan ya yi sallama shi ma ya yi addu'a ya ce jiya ka yi bayanin hukuncin wanda yake faɗan magana marar daɗi a kan sahabbai tambaya ta a nan shi ne me hukuncin wanda ake faɗa shi kuma yana cikinsu yana dariya in an ce masa ya bar a zama da su sai ya ce ai shi baya zagin su duran da aka abu na biyu okay to wannan wanda baya zagin sahabbai kuma yana tare da masu zagin sahabbai har ai ta zagin sahabbai yana nan wannan ai kuma giba ne in ana giba mutum yana zaune a gurin bai hana ba kuma bai tashi ba shi ma yayi musharaka yana da zunubi kamar yadda wanda suke yi haka ma ya za zagi sahabbai mutum yana zaune a guri kuma bai hana ba sannan kuma bai tashi ya bar gurin ba yanzu misali in ana zagin babansa da ya haife shi to sahabbai sun bi babansa daraja to misali ana zagin babansa zai zauna in dai mutum ya zauna ana zagin mahaifinsa to ya zama hasararre to haka nan sahabbai wanda suka yi gwagwarmaya wajen iso da addinin Allah gare shi in ana zagin su sai ya hana yayi nasiha yayi bayani wanda ya dace in ba a hanu ba sai ya bar gurin ba zai zauna gurin da ake zagin sahabbai ba na biyu yace duran da aka yi duran da aka kira sallah yana gida sai dai ya sha ruwa kadai domin ya samu jam'i tambayar sa nan shine irin sallah da shiga na magariba da isha wani lokaci sunna ne a kawai abin da ya dace shine mutane su ya halatta su dan ba da lokaci nan kira sallan magariba musamman lokacin da ake azumi nan kira sallan magariba a dan ba da dan mintuna don a sha ruwa a dan shirya a fito masallaci ba tare da kuma mutum ya zauna ya ce sai ya cika cikin sa tukunna zai fito sallah ba a shan ruwa da dan wasu yan kananan kaman dibino kaman shan ruwa wannan babu laifi bayan an kira sallan magariba ai kaman minti 5 wannan ba laifi bane cikin haka yawanci gurare da yawa zaka ga suna yin irin wannan amma ana kiran sallah kawai ana tsatsaye ana jira ana gama kiran sallah kuma sai a kama ta da iqama alhali an yi azumi yawanci kiran sallan kuma ana yin sa ne lokacin da rana ta fadi lokacin ne za a sha ruwa za a ci dibino da za a bata minti 3 zuwa 5 da yana da kyau a cikin amana rayuwar jama'a saboda su samu nitsuwa a lokacin da za su yi sallah domin ana buƙatar nitsuwa ga wanda shi kuma bai sha ruwa ba kuma lokacin yayi nitsuwansa tana da karanci amma idan mutum ya sha yana da kyau abun nan don haka masallatai inda za a gane wannan yana da kyau a yi haka wallahu ta'ala ala yace yana tambaya ne na gaba kuma akan wankan janaba da ake hada ta da alwala ana yi mata bismillah a cikin bandaki duk inda ya bukaci a ambaci Allah a cikin bandaki kaman addu'an shiga bandaki aka manta ba a yi ba ko kuma za a yi bismillah don fara go ya halatta a yi a zuciya in ana cikin daki ba za a yi lafazi da shi ba in ana bandaki malamai sun kaba hujja da cewa ana iya ambaton Allah a cikin zuciya a inda bukata ta taso wallahu ta'ala alam don hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam hadisul qudsi ya tabbatar da wannan Allah ya ce la in zakarani fi nafsihi zakartuhu fi nafsi don haka akwai inda za a iya ambaton Allah a zuciya don haka yayi bismillah a zuciya wallahu alam wannan ko bayan yayi sallama yace tambayar sa shi ma shi yayi alula an yi ruwa wato yana hanyar tafiya masallaci sai yana sauri sai kafarsa ta fada cikin wani ruwa da ke kwance a hanyar masallacin amma ruwan ba na kwata bane sai yayi sallah shin malam menene hukuncin sallar sa a ya gode idan mutum don ya shiga wani ruwa wanda ba na abunan ba na kazanta ba alwalansa ba ta ware ba alwalansa tana nan sai dai kawai yayi sallah da dotti dotti ba na kyama kazanta wanda yake warware alwala ba alwalansa tana nan kuma sannan ba bukatar sai yayi kuma ruwa ne a kwance sai ya shiga cikin sa shikenan shi za ka ga malamai suna magana akan abu ne malaman malikiya idan ka duba abin nan me abunan lawali kenan yana maganan cewa idan mutum yana wucewa a gari bai san garin ba amma anguwar musulmai ne daga gidan sama kawai sai aka watso ruwa yayi alwala zai tafi masallaci aka watso ruwa kawai sai zuba akan sa kuma gashi nan ya kama hanya zai tafi masallaci shikenan sai zai sallah in dai anguwar musulmai ne kuma hanya ne an san ana wucewa aka duba gidan na musulmai ne can gidan sama sai ya watso ruwa ya san hanya ne ana wucewa to ba a tsammani cewa ruwan najasa ne kawai sai a dauka cewa ruwan ba najasa bane a shi balle kuma shi wannan ka riga maka bayyana kace ba ruwan kwata bane mana ba najasa bane don haka sai in yayi sallah sallarsa tana nan insha Allah ta'ala wallahu ta'ala alam don haka insha Allah ta'ala zamu ci gaba da karatu kamar yadda aka saba aya ta uku cikin suratul tauba muna fata Allah ya samu dace wallahu ta'ala alam
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa adhanun minallahi wa rasulihi ilan nas yawmal hajjil akbar annallaha bari'un minal musyrikina wa فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عاهدتم ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين
Now, Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa adhanu minallahi wa rasulihi ila an-nas yawm al-hajj al-akbar anna Allah bari'un min al-mushrikeen wa rasulu shela daga Allah subhanahu wa ta'ala wato Allah yana yayatawa shela Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu yaje sanar a gaban wato taron jama'a da suka tafi aikin haji yayi shela cewa barranta wato shela daga Allah da manzonsa sallallahu alaihi wasallam ayoyi sun zo annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya aiko a sanar da ayoyi wanda zai sanar da ayoyi shine Ali ibn Abi Talib shelan shine cewa wato annallaha lalle Allah bari'un minal mushrikina ya barranta daga mushrikai daga yau wa rasuluhu haka nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bari'un minal mushrikina shima ya barranta daga mushrikai shine ai wannan shela ilan nasi a bainar jama'a yawmal hajjil akbar a ranar hajji al akbar mai girma shine ranar wato lahiya ranar 10 ga watan zulhijja shine yawmal hajjil akbar kamar yadda malamai suka bayyana Allah subhanahu wa ta'ala ya ce anna Allah bari'un minal mushrikina wa rasuluhu bai ce wa rasulihi ba a dalilin da aka ce malamai suka ce aka fara magana akan nahwu ayi masa ilimi mustaqilli da kuma yin digo a Abul Aswad Ad-Du'li ya fara digo da wasali ga Qur'ani da Qur'ani ba digo ba wasali saboda karfin larabcin su kawai suna karanta abun irin wannan dungu-dungun kawai suke nan amma ba za a yi digo biyu da yake nuna ta'un ba a yi digo daya a ƙasa da yake nuna ba'un duwa nan babu shi haka kawai ake karantawa sannan maganar wasali kam dama ba ta taso ba a cikin alqur'ani to sai wani abuna wani mutum ya karanta anna allah bari'un minal mushrikina wa rasulihi sai essa ta ji tace anna allah bari'un minal mushrikina wa rasulihi kai baba ya kamata a sake kallon wannan Allah ya barranta daga mushrikai kuma ya barranta daga manzonsa kuma ce wa rasulihi minal mushrikina wa rasulihi to manzon ma Allah ya barranta da shi wake to shine sai abuna da aka ji wannan kuskuren a bainar jama'a yarinya ta yi wa babanta gyara to daga nan sai aka ga cewa akwai matsala don haka ya kamata a tsaya wajen tace larabci da gaskiya musamman abin da ya shafi alqur'ani ana an samu haduwan wato shigan mutane da yawa musulunci wannan ya sa raunin larabci tunda larabci yayi rauni yanzu akwai masu bukatan wasali akwai masu bukatan digo kaga ko yanzu idan an yi rubutu wani zaka ji ya ce ni ba zan karanta ba tunda ba wasali ban iya karantawa to wa abu ne akwai wanda shi kuma in ba ai wasali ba yafi dadin karantawa don in an yi wasali ba mamaki a aje wani wasalin ba inda ya dace a aje shi ba kuma sai ka tsaya kana wahala wajen bin wasalin yanda yake amma in an bar shi haka to zai fi karantuwa da sauki to alqur'ani da aka bar shi haka ba digo ba wasali to sai zama akwai matsala to nan ne Abul Aswad Ad-Duli yace to bari ya tsaya wato ya tsaya wajen digowa qur'ani da kuma yi masa wasali don kar a fada cikin hatsari wajen fassara maganar Allah ko karanta ta don haka annallaha lalle Allah bari'un minal mushrikina Aisha la a wannan rana ta 10 ga Zulhijja lalle Allah ya barranta minal mushrikina daga mushrikai wa rasuluhu manzon sama sallallahu alaihi wasallam ya barranta daga mushrikai don haka a san wannan cewa duk abin da ake alaka da su yanzu kan su sani Allah ya barranta da su shine annabi sallallahu alaihi wasallam yace a sanar ba zagaye daki uriyanan sannan kuma mushrikai kar su sake zuwa dakin Kaaba shine ila yawmil qiyamati magana mushrikai su je dakin Kaaba Allah subhanahu wataala ya haramta Allah ce fa in tubtum amma in kuka tuba kuka daina shirka kuka daina bautar gumaka kuka dawo bautar Allah fa huwa khairul lakum wannan shine alkhairi gare ku wa in tawallaytum amma in kuka juya baya kuka zabi kafirci da bautar wani Allah a madadin bautar Allah fa alamu ku sani annakum ghairu mu'jizillah lalle ku fa ba za ku iya gajiyar da Allah ba in ya tashi kama ku ba ku sai ku gagare shi ba ba za ku iya gagaran Allah ba Allah ce wa bashiril ladina kafaru kai wa waɗanda suka kafirta albishir bi azabin alim da azaba mai radari waɗanda suka kafirta matukar ba su tuba sun dawo ga tauhidi da kadaita Allah da bauta ba to ana musu albishir da azaba mai radari na Allah ce illal ladina ahadtum minal mushrikina sai dai waɗanda kuka riga kuka yi alkawari da su na daga mushrikai alkawaran da aka yi da mushrikai na zaman lafiya da wasu sharuɗa da dokoki tsakanin su da musulmai to wannan kam a ci gaba da rike wannan alkawari thumma lam yanqusukum shay'an ko wasu warware muku komai na alkawarin ba to na a ci gaba da rike alkawari ne walam yuzahiru alaykum ahadan kuma basu taimaki wani wajen yakanku ba ku ci gaba da rike musu alkawari shine Allah ya ce fa'atimu ilaihim ahdahum ila muddati ku cika musu alkawarin su zuwa ga muddan da aka yi mana zuwa ga lokacin da aka yi yarjejeniya to kar a saba wannan alkawari ko da mushrikai ne wanda aka yi alkawari da su za a zauna kaza akan kaza da sharadi kaza to kar a warware wannan alkawari a ci gaba da rike wannan alkawarin har zuwa lokacin da aka yi da su kar a warware don a riga an yi alkawari da su kafin wannan doka ta sauko Allah subhanahu wataala ya ce inna Allah yuhibbul muttaqin lalle Allah yana son mutane masu takawa masu yin aiki domin Allah bisa koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna kaunar lada a gurin Allah kuma suna nisanta abin da Allah ya hana bisa koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna masu tsoron azabar Allah wannan sune almuttaqin na
فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم واحشروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم.
Allah subhanahu wa ta'ala ya ce fa idan salakha al-ashhurul hurum, lokacin da watanni masu al-huruma suka kare. A watanni masu al-huruma Allah ya haramta ayyaki da mushrikai sai dai in su ne suka kawo wa musulmai hari har gida ba yadda aka iya. Anan Allah subhanahu wa ta'ala ya ce musulmai su yi difa'i ga kansu, wato su fita su kala da kafirai. Amma a cikin ashhurul hurum su ne al-muharram, azulqa'da da zulhijja da al-muharram da rajab, wa'inan su ne ashhurul hurum. To wa'inan ashhurul hurum a cikinsu watanni ne masu al-hurma. Inna iddata shuhuri inda Allahi 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Minha arba'atun hurum su ne wa'inan guda hudu. ثلاثة متتاليات وواحد آشين رجب مضر غداؤك أجيري دي جونا سنة ذو القعدة ذو الحجة المحرم سنن ورجب مضر سنن دي رجبنا قبيل المضر ودنن الذي بين جمادة وشعبان وانيك تكان جمادة وشعبان وانن هلوم سنة أشهر الحرم فباء تبقوا أتكنسوا. Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta watanni ne masu al-hurma, kamar yadda ya sanya Kaaba ta zama baladul abuna Makka ta zama baladul haram, to haka masu kuma wa'innan watanni su kuma ashhurul hurum. Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya su zamanto wato watanni masu al-hurma ta yadda ba a zubar da jini a cikin su, kuma ba a yakan kafirai a cikin su, sai in su ne suka kawo farmaki ga musulmai. Anan dole a fito a tare wa musulunci al-hurma, kuma a kare jinin musulmai. To shine Allah subhanahu wa ta'ala ce fa idan salakha al-ashhurul hurum, a duk lokacin da aka ce watanni masu al-hurma din nan sun kare sun fita, Allah ta faqatul mushrikeena haythu wajadtumuhum, to ku yaki mushrikai haythu wajadtumuhum duk inda kuka same su, wa khuduhum ku kama su, wa hasuruhum ku tsare su, wa qa'idu lahum kulla marsad, ku yi tsaya ku fake duk hanyar da kuka san suna wucewa, ku zauna ku jira in sun zo ku tsare su, kar su yadda su wuce su taba addinin musulunci. Mushrikai waɗanda suka ki zaman lafiya da musulmai, suka ki yarjejeniyan zaman lafiya da musulmai, mushrikai waɗanda suka zaɓi karo da musulunci da kuma toshe hanyar yaduwar musulunci, to anan ba a musu sassauci. Allah subhanahu wa ta'ala yana magana akan irin waɗannan mushrikai kafirai, kawai Allah ya ce faqatul mushrikeena haythu wajadtumuhum, ko ina kuka same su, matukar sun sai cewa ba za a yada musulunci ba, sun ce kuma sai sun tsare yaduwar musulunci, ko kuma sun ce za su taba musulunci ko za su taba musulmai, to nan kam Allah subhanahu wataala ya ce wa khuduhum ku kama su, wahsuruhum sannan kuma ku tsare su ku katange su, mana ku tsare su, wa qa'idu lahum kulla marsad, kulla marsad shine duk wata hanya da kuka san suna wucewa, to wa qa'idu lahum ku tsaya akan hanya din kuna jiran in sun zo za su wuce su je su yi ta'adi, ku hana su wucewa. Allah subhanahu wataala ya ce fa in tabu, amma in suka tuba, wa aqamus salata suka tsaye da sallah, wa atau zakata suka bada zakka, in sun yi wannan fa kallu sabilahum, to ku kyale su shikenan, ba ku ba wani taba su da za ku yi, shikenan sun zama mutanen kware, sai a ci gaba da sallah a ci gaba da imani shikenan. Amma in kuma ba su yi wannan ba, to sai ya zamanto sun ba da jizya. A lokacin da suka ce kafirci za su yi, sannan kuma suka ce a'a su shirkan suka zaba, ba ruwansu da bautar Allah ba za su karbi musulunci ba, sannan suna amfanuwa daga daular musulunci, to nan sai su ba da jizya. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa in ya abu ne in ya tada komandojinsa ya cewa in ka je ga gari kar ka fada su da fada, a'a ud'uhum ila al-islam, yana ce musu uhzu bismillah fi sabilillah man kafara billah, ittaqullaha la taqtulu walidan wala taqtulu imra'atan wala shaykhan faniyan,
yakan ce ku ji tsoron Allah, usikum bi taqwallahi fi anfusikum wa biman ma'akum minal mu'minina, ina muku wasiya da tsoron Allah cikin kanku ku komandoji, duk komandan da ya tare sai ya masa wannan wasiya din. Sannan ina maka wasiya da mu'minan da na sa su a karkashin ka, ka zamanto ka jagorance su bisa tsarin Allah. Sannan ugzu bismillah, in za ku yaki ku yaki da sunan Allah, fi sabilillah kuma cikin tabarkin Allah, man kafara billah wanda ya kafir cewa Allah shi za ku yaka. Sannan la taqtulu walidan, kar ku kashe yara kanana, a wasu riwaya la taqtulu sibyan, kar ku kashe yara kanana, in dai za ku jihadi fi sabilillah kar ku kashe yara kanana, walam ra'atan, kar ku kashe mata, kar ku kashe mace sai in ta dau makami ta fito tana yaki, amma in ba ka ku kashe mata, wala shaykhan faniyan, kar ku kashe dottijo wanda yake da shekaru mai yawa, an gudu an bar shi ku zo ku kashe shi, kar ku yi wannan. Wala taqta'u shajar, a wasu riwaya kar ku sassare bishiyoyi. Wala tahdimul buyut, kar ku rurusa gidaje ku ringa kokkona su, kar ku yi wannan in za ku fita jihadi fi sabilillah. Haka Annabi sallallahu alaihi wasallam yake wa komandoji wasiya. To anan yace in kun zo kuma tinkaran gari, ku uduhum ila al-islam, ka kira su zuwa ga musulunci, farko ku ce al-islam aw al-jizya aw nuqatilakum, wato ku karbi musulunci. In suka ce a'a su ba za su karbi musulunci ba, ga kuma daular musulunci nan ta zo tana yaya ta mamaye ko ina, amma suka ce su ba su yadda da musulunci ba za su yi shi ba, sai ce to shikenan ku zauna lafiya, ku amfanu daga wannan daula ta gwamnati, amma total jizya za ku bada jizya. In suka bada jizya fa kallu sabilahu, in suka karbi musulunci kamar da wannan zahirin ayin yake nunawa, fa kallu sabilahu, ba za ku yake su ba, sun zama musulmai. Sai ku ce musu su yi hijira, in suka ce za su yi hijira za ku ce musu ma lakum ma lil muhajirin wa alaykum ma alal muhajirin. Sannan in suka ce a'a, to ku bada jizya. In suka ce a'a, to nan ne sai a ce to a qitalun bainana wa bainakum, domin Allah bai yadda ku zauna a doron ƙasa ba sai kuna mu'minai. In ko ba ku yadda ku yi imani ba, to ku bada jizya don daular musulunci ta yi amfani da jizyar da za ku bayar wajen ba ku security. Wajen ba ku security, to ba daular musulunci ne za ta samar daga baitul malin musulmai ba, a ku za ku bada jizya. Shi yasa in sun bada jizyan ba wai musulmai za su amfani da shi bane, a za a yi amfani da shi wajen security ko kuma sayan makamai don yakan wasu kafirai ƴan uwansu. Haka ake da shi. To shi ne in sun ki wannan sai a ce musu to al-qital, ku je ku shirya, ba ku za a yi a kashe su ba, a ku je ku shirya, mu musulmai ne, ku shirya ku fito mu fito. Haka ake cewa. Daga shi ne aw nuqatilakum al-islam aw al-jizya aw al-qital, shi ne Allah subhanahu wa ta'ala yake faɗi. Wannan shi ne Annabi sallallahu alaihi wasallam yake gaya wa dukkan komandan da ya tayar. Haka ake yi. Wannan shi ne tsari wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kafa musulmai a kansu. Sai kafirai sun sani, su san meye musulunci, a kila su zuwa gare shi. Sun ki yadda to al-jizya, sun ki yadda to ku shirya al-qital, sai sun shirya, su shirya su fito. To haka Allah subhanahu wa ta'ala kuma karkashin shugabanci dole ya zamanto haka, ba wai kawai za a zo a yi abinda ba tsari ba, dole ya zamanto bisa tsarin addinin Allah, yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi wa mutane, yadda ya dora komandojinsa, yadda ya dora sahabbai. Don haka Allah subhanahu wa ta'ala ya ce fa in tabu wa aqamus salata, in sun tuba suka tsaye da sallah, wa atawu zakata suka bada zakka, fa khallu sabilan, wannan sun karbi musulunci kenan, shikenan. Allah ta inna Allah, lalle Allah ghafurun, mai gafara ne, rahimun, mai jin kai, don haka ya gafarta musu, ya ji kansu, domin yana son ya sanya kowa a aljanna ne, don haka Allah subhanahu wa ta'ala mai rahama ne. Na'am.
Wa in ahadun minal mushrikeena istajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalam Allah, fa ajirhu hatta yasma'a kalam
Allah. Ya ce wa Annabi sallallahu alaihi wa sallam, wa in ahadun minal mushrikeena istajaraka, idan wani daya daga cikin mushrikai ya nemi security a gunka, ya nemi kara, ya nemi wato ka bashi mafaka, daya daga cikin mushrikai yazo gurinka ana yaki daga gari can kafirai ne can musulmai ne ana yaki tsakanin wancan garin da wancan garin to sai wani mushrikai daya daga cikin mushrikai ya zagaya ko yazo da kayan kasuwanci ko kuma ya zagaya yana neman ya ji wai meye ne musuluncin nan to idan yazo haramun ne a kashe shi domin Allah ya ce wa in ahadun minal mushrikina istajaraka idan daya daga cikin mushrikai istajaraka ya nemi mafaka a gurinka fa ajirhu bashi mafaka ka dauke shi ka ce ka maganar Allah kake so ka ji baka san addini ba ko zo ka san yaya addinin musulunci yake zo ka ji yaya addinin Allah yake sai ka ja shi sai a shiga da shi wani guri cikin gurin aminci inda ba zai samu matsala ba a bashi kara a bashi dukkan mafaka yazo ya zauna ayi masa bayani a ce ga tauhidi ga bayanin addinin Allah fa ajirhu Allah ce bashi mafaka hatta yasma kalam Allah har yazo ya ji bayanin me addinin Allah ya ji ya gane in ya ji ya gane yace eh naji amma ina da shawari zan koma gida mu yi shawari da mutane na gidan kuma da zai koma garin su ba na kafirai to Allah yace summa ablighu ma'manahu to ka dauke shi ka sake zagayawa da shi kar ka yadda wani abu ya same shi abliku ka isar da shi ma'manahu har sai yazo inda ya samu aminci yace in kace kace masa inna barka anan zaka isa gida lafiya kaga na fidda kai daga can inda ake karaskiya wannan ba mushriki ba kafiri ba yawa istajaraka Allah yake fadin wannan magana saboda yana so ya ji maganan Allah ne to Allah yace in ya nemi mafakarka kai musulmi yana so ya ji maganar Allah to anan ka dauke shi ka kai shi ka kiyaye shi kar ka yadda wani abu ya same shi sai ka je ka ajiye shi ko kai masa bayani ko ka sa masa kasai din malam wani ko ka sa masa kaza ko kai masa wani bayani mai gamsarwa wanda yayi bayani in ka san ba za ka iya yi ba sai ka sa wani kasa da yayi masa da yayi bayani akan addinin Allah in ya ji je ka ji yadda addini yake wannan shine addinin musulunci ka gamsu yace eh to bari dai in je in yi shawari to in yace zai je shawari to summa abliku ma'manahu ka dauke shi ka sake tafiya da shi har sai ka fidda shi daga gurin hatsari ka kai shi ma'manahu gurin da yake da aminci yaji cewa eh daga nan zan isa gida ba matsala to sai ka bar shi a wannan gurin ka ce to ka je ka gama shawarinka sai ka dawo zalika bi annahum qaumun la ya'lamun Allah ce Allah yayi umarnin ku yi musu haka ne saboda bi annahu domin su qaumun mutane ne la ya'lamuna ba san ma meye Allah ba ba san addinin Allah ba da sun san addinin Allah wasu da sun yi imani yanzu wani yanda ya tsaya akan kafirci shi da gaske yake kawai shi yana ganin dukkan musulmai da musulunci da tauhidi da qur'ani shi bai yarda da shi ba me yasa li annahu insanun la ya'lam shine zalika bi annahum qaumun la ya'lamun domin da sun sani kuma Allah ya musu baiwa da imani da sun yi imani amma lokacin da ba su sani ba to wajibi ne ka karantar da mutum addinin Allah ba haka kawai ba ka karantar da shi addinin Allah ba bai san ma waye Allah ba bai san kawai ba shikenan kawai ya ce shikenan ya tafi lahira shikenan a'a Allah ya ce maka a'a wa in ahadun minal mushrikina istajaraka in wani daga cikin mushrikai istajaraka ya nemi mafaka a gurinka fa ajirhu bashi mafaka din hatta yasma kalam Allah har ya zo gurin da zai ji maganar Allah ya ji bayani akan addinin Allah in ya ji bayani akan addinin Allah sannan kuma ba fa ya musulunta ba a'a bai musulunta ba amma dai ya ji maganar Allah Allah ya ce summa abliku ma'manahu ka dauke shi sai ka kai shi inda yake da security kar ka bar shi a gurin hatsari wannan fa duka yana matsayin kafiri kaga Allah ya fi mu son addinin Allah ya fi mu son abauta masa amma ya gaya mana wannan abu saboda mai in mun bi wannan shine tsari na addinin Allah haka Allah yake so addini ba da son rai ake yi ba addini da tsarin Allah ake yi da tsarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Imam Muslim rahimahullahu ta'ala lokacin da yake neman ilimi ya tara ilimummuka da hadisai yana yada wata rana yana wucewa sai ya tafi wani gari ya samu mutanen garin gaba ɗayan su maguzawa ne kafirai arna ba su san komai akan addinin Allah zai wuce ne ya wulga tafiya harkar neman hadisi ya wuce da wannan garin ya gansu ya ga yadda suke yana zuwa tukunna sai ya same su an kafa gunki ana dawafi ana neman sa'a a gurin wannan gunkin duk wanda zai yanka dabba a garin sai ya zo gaban wannan gunkin ya yanka sai a zuba gunkin jinin sai a je a ci naman a gida saboda haka ba san ma meye Allah ba, ba san waye Allah ba, ba san me aka dace su yi a duniya ba, ba san akwai lahira ba, ba ruwan su. Imam Muslim yayi mamaki, maganar tafiya neman hadisi sai ya samu tsaiko, don ga wasu nan masu bukatan ma tukunna ina Allah ba san shi ba, ba san Allah ba subhanahu wataala. Kawai kafirci suke, maguzanci suke, ba san ina ma ake ba, yaya me ya kamata a yi ba sani ba. Imam Muslim ya tsaya ya ga abin da suke ciki, kuma ga su da shugaba nasu, shugabansu wanda shine shugaban bautar gunki, ya ga ana dawafi, ana komai, ana sujjada ga wannan gunkin, kowa ya zo zai sujjada, gunkin su suka sassaka shi, aka zo aka yanka dabba aka tafi da shi. Imam Muslim ya ce yaya, ya tsaya ya kalle su suna tai, suna ce masa zo mana ka zo ka yi dawafi, kai kana ganin ana bauta kana tsaye. Sai da suka gama sai bi babban nasu, duk sauran sai ya kyale su, don in babban ya fahimce shi sauran zai zama da sauki. Sai bi babban ya ce ya zo ne, shi bako ne, yana so ya wuce. To su kuma Larabawa da karamci da girmama bako, ya ce kana so ka wuce, eh kai bako ne, eh ce to mu je gida. Ya zo gidan babban nasu, wannan dabban da aka yanka a gaban gunkin, aka zuba a gunki jini, aka zo aka dafa shi, aka ɗebo nama aka kawo gurin Imam Muslim, aka ce ya ci. Sai ce Allah ya hana ni cin wannan. Sai ce Allah ya hana ka cin nama? Ya ce waye Allah, shi bai san ma Allah ba, waye Allah har ya hana ka cin nama? Nama. Ya ce a Allah ya hana ni. Yace ya ai Allah, yace baka san Allah ba, Allah shine wanda ya shar'anta addinin musulunci, addinin musulunci kuma ya hana bautan gunki. Shine aka aiko Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kafin shi an aiko annabawa don su kira mutane zuwa ga addinin Allah. Bazan ci wannan naman ba saboda Allah ya hana ni addinina ya hana, don kun yanka ne don gunki, kuka yanka a gaban gunki, ba kun yanka da sunan Allah ba. Yace a wai daga sai kake? Yace eh. Sai ce to imin bayani game da addinin naka. Ya masa bayani dalla dalla, ya gamsu. Ya ce to ya ake wannan addini? Ya ce wannan addinin ya haramta bautan gumaka. Yanzu gunkin da kuka sassaka kuka ajiye, ku kuka yi shi da kanku, yanzu wannan yana amfanar da ku, yana cutar da ku? Wanda ke saukar muku da ruwa daga sama ba kwa bauta masa sai abin da kuka sassaka? Ya ce wa ake saukar da ruwa daga sama? Ya ce Allah. Shine wa? Ya ce wanda ya halicci sama. Yanzu sama akwai wanda ya halicce ta? Yace ai kai ma akwai wanda ya halicce ka. Yanzu ni ne? Yace eh. Yanzu kai haka kawai ka samu kanka? Yace a. Yace to ai akwai Allah wanda ya halicce ka, shi ya shar'anta kaza, shi ya hana kaza. Sai ce to ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Eh to sauran mutanen ka, don kai kadai ka musulunci, to yanzu sauran mutanen ka ku? Sai ce a to ai wannan mai sauki ne, duk a garin a taru gaba daya. Sai aka taru, yayi musu bayanin da Imam Muslim yayi masa. Mutum 30,000 ne suka musulunta, duk gaba ɗaya suka musulunta, suka kakkarya gunkin da da suke bautawa, suka dawo mutane masu yin sallah. Yayi kwanaki yana karantar da su addini, shi yake musu limanci, sannan ya samu wanda yafi kwazo a cikin su, yace ya zama shine liman. Aka ci gaba da karantar da su addini, aka yi kaza kaza, shikenan 30,000 sun musulunta. Saboda me? Saboda karantarwa ta addinin Allah. Kaga wannan shine wa in ahadun minal mushriki nastajaraka fa ajirhu hatta yasma kalam Allah thumma ablighu ma amana. Allah yana son kowa ya imani ne aje a shiga aljanna, aljanna ba za ta cika ba, amma wuta la amla anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Ka taba jin la amla anna aljannata? A Qur'ani akwai la amla anna aljannata, amma la amla anna jahannama akwai? To wuta Allah subhanahu wataala yana son mutane su shiga aljanna. To kai mai karantarwa, in ka fahimci addini, to kira mutane zuwa ga su gane Allah subhanahu wataala, don su bautawa Allah. In sun bautawa Allah, shikenan an tsira. Amma in ba bautawa Allah ba, aka koma ga Allah, to ba a tsira ba, wuta za a je. Don haka Allah subhanahu wataala ya gaya wa Annabi sallallahu alaihi wasallam, duk wanda yake son ya saurari addinin Allah mushriki ne, amma ya nemi mafakarka, yace yana son ya ji, to kai shi ya ji. in yaji kuma yace yana da shawari ba shi dama yaje ya shawari din ka dauke shi ka bashi security har gurin da yake da aminci zalika Allah ce Allah yace ku yi haka ne bi annahu domin su kafirai mushrikai qaumun mutane ne la ya'lamuna basu ma san Allah ba basu san addinin Allah ba ku sanar da su ku saurari Allah ya ba Allah subhanahu wataala shi kuma shiryarwa tana hannun Allah ku kuma isarwa da karantarwa yana gare ku na'am
كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله
Allah subhanahu wa ta'ala ce kaifa yakunu lil mushrikeena ahdu inda Allahi wa inda rasulihi ya za ai har yanzu mushrikai sun ki bin Allah an aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sama da shekara 13 yana kira sun ki su imani suna tabautar gumaka sun tsaya sun jajirce akan kafirci sun ki su bautawa Allah ya za ai a ce an samu alƙawari tsakanin mushrikai a gurin Allah alƙawarin ya ƙare daga yau su sani ya ƙare hakanan babu wani sauran alƙawari ga mushrikai a gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ƙare illal ladhina ahadtum indal masjidil haram sai dai mushrikan da kuka yi alƙawari da su indal masjidil haram su ne waɗanda aka yi alƙawari da su a sulhul hudaybiya an yi alƙawari da su cewa za a yi shekara 10 banda fada suka yadda aka yarjejeniya shine lokacin wannan alƙawarin ake rubuta bismillahir rahmanir rahim suna cewa a ana rubuta min muhammadin rasulillah ana suna cewa a duk aka goge kuma aka ce an yi alƙawari shekara 10 kar ai fada da su da musulmai amma ka san ba ai shekaru kadan ba sai ga su sun warware alƙawari amma nan Allah yana cewa ba wani sauran alƙawari a gurin Allah ga mushrikai babu wani sauran alƙawari a gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga mushrikai illal ladhina ahadtum indal masjidil haram sai wadanda kuka yi alƙawari da su kuka yi alƙawari a wurin masjidil haram shine lokacin sulhul hudaybiya wadannan kam alƙawarin su Allah ya ce tunda kun yi alƙawarin shekara 10 ba fada to a cigaba da wannan alƙawarin annabi sallallahu alaihi wasallam ya rike alƙawarin gam sai ga su kuma sun warware suka zo suka taimaki a Bani Bakar akan abuna Khuza'a akan Khuza'a suka warware alƙawari suka kashe mutanen Khuza'a suka yi kasakata da su anan ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a tunda an yi alƙawari sun rusa alƙawarin sun zo za su taba mutuncin musulunci to nan babu zaman lafiya in kafirai suka warware alƙawari suka fadan ma musulmai suka cigaba da rusa gidajen su da kashe musulmai a anan babu wani sauran jira babu jira shine annabi sallallahu alaihi wasallam yace tunda sun karya alƙawari suka rusa Khuza'a to anan babu wani sauran jira a fito kawai kwanmu da kwarkwata haka annabi sallallahu alaihi wasallam yayi shela duk a fito a tafi nan ne da aka fito aka tafi aka samu galaba akan kafirai nan take daga baya aka samu fatahu makka aka yi fatahu makka fatahallahu alaihi baladul haram Allah ya bashi budin wato abunan makka makkatul mukarrama amma in ba don haka ba Allah ce a rike wannan alƙawarin da aka yi amma sai ga sun karya alƙawari shi ba yawanci kafirai ba sa karya ba sa rike alƙawari in kaga musulmi baya rike alƙawari yana daga cikin munafikai ba za ka ce masa kafiri kai tsaye ba amma munafiki ne munafiki kuma yafi kafiri cutarwa don kafiri ka san cewa kafiri ne ka san iya kana da abunan limit wajen mu'amala da shi a wasu abubuwa amma munafiki za ka amince da shi kuna tare ku yi sallah tare ku yi kaza tare amma munafiki ne shine wanda zai rinka shiryawa ya za a yi a rusa musulmai don kaza kaza mu yanzu ai wannan menene a siyasance akwai munafukai wanda suke za ka gansu ya tawallawna alladhina kafaru suna jibintan kafirai a tsari akwai waɗanda su kullum sun fi sha'awan kafirai sai su ɗau sirrin musulunci su je su bayyana shi a inda bai kamata su bayyana ba suna jiran a samu dama saboda wani abu da aka yi musu tayi ko na matsayi ko abin da aka yi musu tayi na wani mukami ko wasu kudade ko wani abu makamancin haka wani ma ba son a kira cewa alhaji kafin sunansa wai an jingira shi ga musulunci ko a ce mana an jingira shi ga musulunci amma wani wanda ba musulmi ba duk wani title da ya kai kololuwa a tsarin addininsa ya yadda a faɗa ya yadda a fada ba damuwa bane ko mutanen sa ba sa cewa damuwa ne to wannan wajibi ne musulmai su gane wannan Allah subhanahu wataala ce illal ladina aahantum indal masjidil haram shi ne zaka ga inda duk aka ce ga musulmai suna da yawa sune majority to ya kamata a ce shugabannin da suke shugabantan su su ma musulmai sune majority amma a ce musulmai sune majority local gamman 20 misali in kasa in ja ce mai local gamman 20 a ce 19 gabaɗaya ko kuma 18 ko 17 gabaɗaya musulmai ne uku ne kawai ba musulmai ba amma in an zo na ɗaya-ɗaya wancan ba musulmi ba wancan ba musulmi ba wancan a ramzin a duniya yana nuni ne cewa wannan jihar ta ba musulmai bane eh domin an ce wancan ba musulmai wancan a wannan gaskiya bai yi ba inda ko aka ce ba musulmai bane zalla local gamman 20 waɗanda ba musulmai ba sune 17 ko ma 15 biyar duka musulmai 15 ba musulmai ba kai ko 14 ne ba musulmai ba shida musulmai to nan da sama da kasan saman da kasa da shi da kasa da shi da kasa da shi da kasa da shi ko ina ba za ka samu musulmi kwa dai ba wannan kowace jaha ne ka duba ka gani in ko aka sa musulmi kwa daya to sai kaga jaridu da kafafen labarai da social media da ko ina ana ta yayatawa ba yi adalci ba musulmai su nawa ne a gurin ja local gamman din su nawa ne amma inda musulmai ne majority nan kam duk abun da aka yi gum musulmai suna shiru ba za su iya magana ba saboda an ba su sun karba sun cinye wanda suka cancanci su yi magana sun yi shiru me yasa ba su da bakin magana ba bakin magana an yi shiru ina siyasa ce siyasan ta zama ta kwadayi mafiya yawa siyasa ta kwadayi nan ba mutum wani abu ya karba shikenan kawai magana ta kare duk abin da za a yi wa ƴan al'ummarsa wannan ba damuwa bane tunda shi ya karba to wannan hatsari ne shi yasa wajibi ne shugabanni lokacin da suke da dama iya lokacin da suke da ita kenan wata ran daman za ta kubuce su yi aiki wa addinin Allah ba tare da zalunci ba wanda ba musulmi ba musulunci bai ce a zalunce shi ba amma musulmai a yi musu adalci a ko ina in musulmi yana shugabanci da yi adalci wa musulmai ba ko wanda ba musulmai ba wata ran zaka ga ba shi bane zai sauka ko a ina yake to wannan rashin adalcin kuma zai bi shi saboda haka kullum a yi adalci shi musulunci bai ce a danne wanda ba musulmi ba amma a auna a gani statistically yawan jama'a yaya abun yake yawan local government a kowace jiha nawa ne wanda ba musulmi ba nawa ne musulmai sai a auna a gani idan wanda ba musulmi ba su suka fi yawa to su yi fi cancanta a ba su gurare masu yawa inda kuma musulmai suka fi yawa su yi fi cancanta a ba su gurare masu yawa wannan shine adalci ba kawai a danne a karfa a yi menene ba idan wasu sun yi shiru to wasu ko za su yi magana ta inda usulubin da ya dace amma ba tare da fito na fito ta hanyar magana ba wannan ba ka'ida bane a manhajin tsarin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma bisa hikima da usulubi dole ne a faɗa saboda me danniya idan yayi yawa ya wuce ramzin a duniya ake duba yo ramzin a duniya yana nuni zuwa gane su wane da wane da wane da wane okay wannan jihar kawai da an zo kawai wasu su a duniya a can suke kawai suna karanta iya ramzi ne ma'ana can sama suwaye kaza da kaza da kaza a tunda kaga kaza da kaza da kaza a ka'ida democracy tana nuna cewa majority wannan sune majority kenan shikenan kawai sai a wuce da su sun dauka demokradiyan da muka karba muke yi din irin yanda suka kaba ta ne saboda haka dole ne a duba irin wayannan abubuwa a gyara su a yi yanda ya dace domin me kar a je lahira a sha wahala shi Allah subhanahu wataala abinda kai na adalci shi yake duba saka dukan muna bukatar mu yi adalci wa juna yawa kar a danne wanda ba musulmi ba sannan kar a danne musulmi yawanci wanda ba musulmi ba ba safai yake danne wanda ba musulmi ba amma yawanci in ana so a yi rashin adalci musulmi ake amfani da shi ya danne musulmai su yi shiru yawanci haka ne to saboda haka wannan ba ka'ida bane wajibi ne kullum ana dubawa saboda irin wa'azozi ana yin su ne kawai don a tsira gaba daya yo ba za a so wane ya shiga cikin damuwa ba a rayuwar duniya ko a rayuwar lahira kowaye ana bukatar ya zama yayi adalci cikin tsarinsa kowa yayi adalci cikin mulkinsa dukkan masu mulki su yi adalci talakawa su yi biyayya ba tare da bore ba ba tare da rashin biyayya ba su yi biyayya cikin abin da bai saba wa Allah subhanahu wataala ba wannan shine ai adalci wa kowa da kowa Allah ya samu gane Allah subhanahu wataala yace wa in famastaqamu lakum fastaqimu lahu, abun da suka tsayar muku na adalci da sharuda da yarjejeniya da kuka yi, fastaqimu lahu, kuma ku tsaya akan sa. Kar ku yadda ku yi musu rashin adalci, inji Allah subhanahu wataala. Kar ayi rashin adalci, amma in aka tawo musulunci nan ko ba magana, ba tsayawa, a ba za a tawo musulunci a ce gum kai mu, no, ba zai yi ba. Amma in kuma an yi adalci, famastaqamu lakum, wani suka tsayar muku na sharuda, fastaqimu lahu, kuma ku tsaya a kansa, ku tsayar musu. Kar ku yi musu rashin adalci, kar ku buye ku kashe wanda ba musulmai ba, bai halatta ba addinin musulunci, ba daidai bane. Ku yi musu adalci, ku tsaya ku lura da haƙƙinsu, ku ba su haƙƙinsu. In kana shugabanci, wanda ba musulmi ba ka bashi haƙƙin duk da ya dace da shi, ko shi ba musulmi bane wajibi ne ka bashi haƙƙinsa. Musulmi ka bashi haƙƙinsa. In ka danne wanda ba musulmi ba ka bashi haƙƙinsa ba a matsayinka na musulmi, kai ne shugabansa, wallahi sai Allah ya tambaye ka ranar tashin alkiyama, don Allah yana lura ne da bani Adam gaba ɗayansu. Saboda haka tsarin musulunci kenan, famastaqamu lakum fastaqimu lahu, inna Allaha yuhibbul muttaqin, Allah yana son masu takawa, masu tsoron Allah, masu yin aiki domin Allah bisa haske daga gurin Allah, suna kwaɗayin ladan Allah, masu nisantan abinda Allah ya haramta bisa haske daga gurin Allah, suna tsoron azabar Allah. Wallahu ta'ala alam. In muna raye lokaci na gaba za mu ci gaba daga inda muka tsaya, muna fata Allah ya sa mu dace. Wallahu a'lam. Astaghfirullah.